Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Muhammad tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 28 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasashen yammacin duniya sun ki amincewa da sakamakon zaben raba gardama da Rasha ta fitar. Hukumomin kasar Kazakhstan sun faɗa a ranar Talata cewa kimanin Rasha 98 suka tsallaka zuwa kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke na tsaro da shugabanci na gari.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa ƴan bindiga a jihar Niger, Najeriya sun kashe wani sarki da talakawansa 13. Ko mene ne dalili?
Talakawa sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su. Shi kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da an ci kuɗin hannun talakai ba barayi ba.
Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma, 'yan sanda sun kama 'yan canji har 70 a wani yunkuri na farfaɗowar darajar kuɗin ƙasar, lamarin da ya ɓata masu wannan sana'a rai.
Isa wani suke cikin wasu kamar black market sun kamar black market ne. Yan black market kudi ne wasu ke da su da su shigo da economy sun gane ba ta. Black market duka ba wanda za a yi a Afirka mun suke ba ta economy sun gane ko suke bar kudi su zo.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaben raba gardama wanda kasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na kasar Ukraine sun zabi zama karkashin Rasha. Kamfanin dillancin labaran kasar RIA Novosti ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi 5 na ƙuri'un daga cikin kwanaki 5 na kada ƙuri'a a biranen Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson, fiye da kashi 97 na masu kada ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewar. Ƙuri'ar raba gardamar da ta sha suka daga Ukraine da Amurka da sauran kasashen yammacin duniya waɗanda suke kallon lamarin a matsayin wani aiki da ya saba wa doka. Ko dai yaya sakamakon zaben ya kaya idan Moscow ta sanar ana hangen ba zai samu karɓuwa a tsakanin kasashen duniyar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke yi na tsaro da shugabanci na gari a ƙasar. Yayin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar IS ke ƙara kai hare-haren ta'addanci a faɗin ƙasar. Postel Marcus, mataimakin shugaban tawagar taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ko kuma UNAMA, ya shaidawa kwamitin tsaro a jiya Talata cewa wasu daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta Taliban take da'awarsu na ci gaba da lalacewa da take ikirarin samun nasara kan mamayar ƙasashen waje. Ƙungiyar Taliban ta ce sun maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar sake kafa daular musulunci zalla. A yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙalubalanci irin waɗannan ikirari da Taliban inda ta yi gargaɗin cewa lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a ƙasar. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da labarai. Kafin nan za mu leƙa jihar Niger, Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga suka kama tare da kashe wani basaraki da talakawansa 13 a garin Mahoro bayan da ya ƙi amincewa da harajin da 'yan bindiga suka saka mazauna garin. ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari daga wannan rahoton.
Har yanzu dai ɗan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare na kisan jama'a a wasu yankuna na jihar Niger Nigeria. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kakar ɗeba amfanin gona ke kawo jiki. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi na nuna cewa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata ɗan fashin dajin sun hallaka basaraken garin Mohoro tare ma da wasu mutane kimanin 12 saboda sarkin ya hana mutanen garin nashi biyan kudaden haraji da ɗan fashin dajin suka dorawa jama'a a wannan yanki. Malam Ibrahim Shekarau shine sakataren wannan basaraki na Mohoro wato Usman Abara da ƴan bindigar suka yi ma kisan gilla.
Talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su. Shi kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da an shi kudin hannun talakai ba barayi ba. Cikin haka sai aka samu informa suka je suka gaya ma ainihin barayin nan ga abin da sarki ya faɗi. Haram sai tashi sun shigo a cikin garin Dutse suka cewa gidan sarki gaba ɗaya suka kama sarki da sauran wasu jama'an shi. Suka wuce da shi suka isa a wani fadama da ake ce ma fadaman Halabo shi ma yana duka karkashin rikon Mohoro ne domin sun riga sun daure shi a ainihin gambun katako da aka zo wurin wanda ke dauke da shi suka ce su jefar da shi dole suka jefar da shi a cikin fadaman nan suka dauko bindiga suka yi mishi halbi uku Allah ya mishi cikawa daga nan suka jefa shi a cikin wannan ruwan ya wuce ya bi ruwa.
Yanzu saboda shi sarki ya ci amincewa a yi sulhun ne ya sa suka dauki wannan mataki kenan.
Eh shi ya sa suka dauki wannan mataki.
To bayan sarkin wannan shi kaɗai ne aka kashe kenan ko?
Sun kashe mutum 13 sun jikkata wasu kuma yanzu suna asibiti.
Gwamnatin jihar Niger dai ta yi Allah wadai da wannan mugun aiki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce sun ƙara tura jami'an tsaro a wannan yanki. Kuma tuni hankali ya fara kwantawa a wajen
daga cin mafaro a gurguje mun tura jama'an tsaro a wurin a yanzu haka magana da yake yi tsarin garin sun watsa to yanzu alhamdulillahi kowa ya dawo cikin gari.
Tuni dai rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kuma ta ce tana ɗaukar mataki kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya bayyana.
Ina ba za su wannan tabbas cewa ba tare da batar lokaci ba yalan masu rika sun shiga da sojoji da 'yan sanda da salade da miyan tsoro.
A yanzu dai akwai fargaba sosai musamman akan ɗebe amfanin gona a waɗannan yankuna da 'yan fashin dajin ke neman ƙara mamayewa. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
A Najeriya, hukumar wayar da kan al'umma tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da ayyuka na musamman sun kaddamar da wata ƙungiya wacce za ta aiwatar da ƙudurin mata a fannoni daban-daban, kama daga siyasa, zaman lafiya da tabbatar da dogaro da kansu. Ya mata suka kalli wannan yunƙuri? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
A daidai lokacin da Najeriya ke shirin yin zaben shekara 2023, hukumar wayar da kan al'umma ta yi yunkurin haɗa kan mata domin su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar, ganin cewa su ne iyaye waɗanda suke da sigar kyawawan halaye. Dr. Garba Abari shine shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa.
Hujja ta farko shine mu fahimci irin rawar da mata suke takawa wajen ci gaban al'umma, ba wai ma a Najeriya kaɗai ba, duniya gaba ɗaya. To musamman a irin yanayi irin damu na yau da irin kalubale ta fanni daban-daban da al'ummarmu suke fuskanta.
Shugabar kungiyar ta ƙasa Hajiya Hawwa Hayatu Bagu ta ce za ta jagoranci tattaki na mata miliyan 5 domin su nuna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hawwa ta ce lokaci yayi da al'umman ƙasa za su farga su daina amincewa da rarrabuwar kawuna ta addini da ɓangaranci, domin sai ana zaune lafiya ne za a iya gina ƙasar.
Zamu wayar da 'ya'yanmu kira ya amfani da su wajen zabe a kawo tashin hankula a kasa already ka samu muna cikin abin da muke to saboda haka muna so yanzu mu gyara kuma kin san mace na so ta yi gyara za ta yi to gyara ne muna kai yanzu kin san akwai mutanen da suke nan da sun iya in ka dan ba su opportunity za su adding value to the society but ba su samu daman ba a wannan zaben za ku gani ai abinda mu mata za mu yi
mata nawa kike son ki hada a lokaci daya
mata miliyan 5 yanzu nan
babban sakataren kungiyar ambassador Ibrahim Wayya ya ce ya amince da mukamin da aka bashi ne a matsayin sa na namiji saboda an dade ana yi wa mata wayo a Najeriya saboda haka zai taimaka wajen karfafa mata domin su nemi haƙoƙin su musamman daga waɗanda ke takarar mukamai a Najeriya
ai shine wato sabon salon a baya idan kai mata suka taru sai wani lokacin a dinga yi musu wayo amma yanzu sai maza su hadu tare wanda suke da su ma irin tunani da kishi irin na mata sai a hadu tare in ka zauna da matan ka ne muka yi musu wayo mu zamu gani yawa domin mu yawanci lokuta ko kamar a siyasance zaki ga an tara matan an yi musu alƙawari kala 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 da saboda kasa dan musu alƙawari kuma ana gama sai a bato mu ko yanzu muna nan kana yi dauko wannan tsarin nawa na alƙawarin mun gane inda ka dosa magana ce ta tsaya ai abin da za a yi na gaske
daya cikin jagororin kungiyar wacce ita ce za ta jagoranci nawa ta jihar Kaduna Amina Shu'aibu Kazaure ta ce ta san cewa jihar Kaduna ya dade da samun rarrabuwar kawuna amma za ta yi aiki tukuru wajen ganin an dawo da soyayya da rikon amana da aka san Kaduna da shi
to alhamdulillah da yake na dade ina yin aikin kungiya masu zaman kansu kuma musamman aikin kungiyoyi na addini dan na kai shekara 10 ina yin general coordinator ta Women Interfaith Council saboda haka na san wannan mukami zai bani dama in sake jawo su kusa domin mun san meye matsalolin su mun san me suke bukata a taimaka musu ta shi mun san yaya zamu mu cire tunanin addini ko aqida daga cikin zukatan su yanda zamu hada kai mu aiki wa mata musamman mata zamu sa a gaban mu
an rarrabawa mata certificate na shaidar zama jagororin kungiyar a jihohi 36 na kasar da babban birnin tarayya Abuja
An gaida Madina Dauda.
To labarin duniya kenan aka tsara daga sashen Hausa na Murya Amurka anan birnin Washington DC. Madalla daga Najeriya zamu liƙa kasar Ghana inda a yankurin farfado da darajar kudin CD na kasar babban bankin Ghana da hadin gwiwar rundunar yan sandan kasar sun kama kimanin mutane 70 da ke sana'a canji ba bisa ka'ida ba hakan ya sa wakiliyar Mahawawa Abdulkarim ta zaga kasuwannin canji a birnin Accra kuma ta same su a rufe ga kuma rahoton da ta hada mana
Matakin da ya biyo bayan wani shiri na musamman da hukumomi biyu suke gudanarwa akan yan canjin kuɗi wanda aka fi sani da black market.
So today we decided to start something that will be an ongoing thing throughout the country.
Yau ne muka so mu wannan atisayin wanda za mu yi a duk fadin kasar Ghana. Shugaban canjin kuɗi a bankin kasar Ghana Ajua Kunedu Toto ta bayyana cewa matakin da ya sa aka gudanar da atisayin shine yadda Ghana take kokawa da yadda darajar CD take ci gaba da faduwa. Don bangare na dabaru da bankin Ghana take yi domin tsaftace kasuwar saye da sayarwar kudaden waje. Shugaban ta ce za a kara wayar da kan jama'a ta kafofin watsa labarai domin ilmantar da su yadda za su bi dokoki da ka'idodin canjin kuɗi domin su kiyaye kansu daga black market. Na kai ziyara ɗaya daga cikin kasuwar yan canjin kuɗi na tare da shaguna a kulle. Mutum ɗaya dai da bai yarda an bayyanar da sunansa ba ya nuna rashin jin daɗin sa akan kame da aka yi wa abokan aikin sa.
Wani suke cewa sun kama yan black market sun kama yan black market ne yan black market kudi ne wasu ke da shi da su bari economic in Ghana ba ta black market duka ba wanda da iya a sai kaman shi ke ba ta economic in Ghana ko shi ke bar kudin ke zuwa bisa sunan no ke bar kudin ke zuwa bisa sunan no suna da in kaman mai shi zai saki dollar yi wa bank kana su ba mai shi si ki understand da shi call wani black market a ba su rate ne kyau yasu masu ba mai shi kasa yan ya suna shi ma bank of Ghana nan no suna wannan dealin na ki understand da su government ya fi deal da su sannan in government ya deal da su yasa take
ma wasu aikin su ya kawo sababbi ya sa wurin nan sannan ka kawo dollar ga search dollar cikin Ghana wanda yake black market
Malam Imran Ashir da ke ne masanin tattalin arziki a Ghana ya ce ba zai yi a ce bankin Ghana ba ta san da zaman ana canjin kudi ta haramtacciyar hanya a nan kasar Ghana ba
akwai dalili da yasa muke da black market ne da ke gani da su Bank of Ghana suke da hurumin yin wannan ababa daga cikin shine controlling pricing dollar ina hannun Bank of Ghana saboda shi inda wurin sayin hard currency kuna nufi dollar euro da wasu ababa wurin sayin shi su Bank of Ghana suke bada yanda ya kamata a sayi shi suna da wannan karfi saboda su yi ya su control pricing dollar to a kaddara keke aka baki abu ke riga ki control pricing dollar sai wani kuma na da wani hanya daban da yake samun dollar kuma bayan ke hanyar da aka sanya zaka kaman efforts na da ke ringa sawa yau da kullun da muke ki maintain pricing dollar ne zai fadi saboda wasu kuma wani hanya kuma bayan hanya da aka sanya wanda aka sa nun Bank of Ghana saboda yan black market wani na fito da dollar daga misali Togo ko Nigeria ko wani da wani wuri daban ya shigo da shi cikin kasa lokacin nan karfin nan da muka ba Bank of Ghana no controlling dollar na in ta sa 5 cedi misali wani fito wani wuri da dollar shi zai sa price din shi lower than that ko higher than that ba bin da zai Bank of Ghana tana son ta yi kokari ta control inda dollars din nake fito kuma yanda doka ya sanya
Bankin Ghana ya gargadi jama'a da su daina shiga harkar kasuwancin canjin kudi ba tare da lasisi ba saboda babban laifi ne a gaban doka kuma ana sa ran za a gurfanar da wadanda aka cafke a kasuwar canjin kudi daban-daban a nan birnin Accra a gaban kotu Hawa Abdul Karim Yokfani a murar Amurka Accra Ghana
To a gaida Hawa Abdul Karim To a yau Laraba ne za a kaddamar da campaign din takarar shugabancin Najeriya na zaben shekarar 2023 Idan aka biyo mu shirin hantsi da karfe 8 za a ji cewa
Tuni wasu daga yan takarar suka shirye fara campaign din tun daga sanyin safiyar Laraban nan dan cin gajiyar kaucewa fafa kura ranar tafiya dama cin magoya bayan yan takarar jam'iyyu sun yi gangami a garuruwa daban-daban dan ganawa da magoya bayan su da zama cikin shirin kaddamar da campaign din Jami'an labaru a hukumar zabe Zainab Aminu ta ce hukumar za ta zuba ido don kula da dokokin campaign din da aka rattaba don gudanar da shi bisa ka'ida.
Idan muka duba sashi na 92 sakin layi na 1 idan dan takara ya saba wa wannan dokan da aka gindaya akwai tarar naira miliyan 1 ko kuma wata 12 a gidan yari. Idan kuma jam'iyyar siyasa ce ta saba wa wannan dokoki da aka gindaya din akwai
To sai a biyo mu shirin hantsi in an jima kaɗan da ƙarfe 8. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.3960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo. Ta adireshin mu na voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye mu da suka gabata. Yanzu dai a wugon mu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 1:18 na dare. Yanzu kuma sai baki bayan kauya. Wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Borno sun bayyana fushinsu kan zargin dora musu dan takara tsabanin wanda suke bukata ta hanyar yi wa gwamnatin jihar ihu. Shin yaya masu fushin baki suke hasashen alƙaluman ƙuri'un zaɓe na jam'iyyar PDP bayan ficewar gwamna Wuke daga tawagar yakin neman zaɓenta? Jama'a assalamu alaikum. Wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta kenan da suke nuna yadda wasu magoya bayan jam'iyyar APC suke yin sowa ga lokacin da gwamnatin jihar Farfesa Babagana Umar Zulum ya kai ziyarar aiki a ƙaramar hukumar mulkin biyu a farkon wannan makon. Rahotanni na bayyana cewa matasan na bayyana fushinsu ne kan ɗauki dora da aka yi musu na wani ɗan takarar majalisar dokoki saboda yana da goyon bayan gwamnan da mataimakinsa. Lamarin da ya sa ma ɗaya abokin takarar tashi ya sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP mai adawa a jihar.
To sai dai kuma a wani taron manema labarai a Maiduguri, babban birnin jihar ta Borno. Kwamishinan muhalli na jihar Yarima Sale ya ce wannan siyasa ne kawai.
Wa'ansu maganganu na shirme da muka ji ana yadawa bayan mai girma gwamna ya je lafiya ya yi kwana hudu lafiya muka raka shi lafiya ya bubbude mana ayyuka da gwamnati yayi tun daga farkon shiga gwamna biyu har zuwa ran juma'a da muka raka shi ni wannan ina ɗaya daga cikin wanda suke kusa da shi duk ba inda ya taka da ban taka ba ba inda muka ji wai an yi mishi wani hayaniya ko an yi mishi wani rashin mutunci duk ana ta yabon shi ana ta mishi kira ne na soyayya ana yi mishi mubai'a da godiya irin abubuwan da ya mana shine abin da ya kawo mu a nan domin yi wa'insu na yaya tsada wa'insu ƙarayyaki na ƙiyayya da son haɗin kai na jama'a da rashin mutunci ma ƙasa.
To honorable commissioner, akwai wani faifan bidiyo da yake yawo ko cike daga social media ne na ke nuna cewa kamar mutane ne matasa suka nuna rashin amincewa da gwamnan jihar Borno.
Wato kamar yadda na gaya maka duk inda gwamnan ne ya shiga ni ne ma ɗaya daga cikin wanda suka je suka tarbe shi a jeji kafin ya shigo garin kuma ba mu barin shi sai ya kwana duk inda ya shiga wannan ina kusa da shi a tawagar mota ma ina kusa ba inda muka ga an yi wannan abu wata gida hade-hade ne na zamani amma dai mu a duban mu ba kun kuma wasu sun boye a cikin wani lungu suka yi kaga ba za mu fi su mu da mai su ba amma dai duk mutanen biyu mutanen APC masoyan shi ne magoya ba shi ne wannan abubuwan da kuka gani ƙarya ne.
Muhammad Bello wani dan jarida ne a jihar Borno da ya shaidi ziyarar gwamnan a biyu.
Akasarin al'umma suna harzuka ne da shugabanninsu saboda idan su mutanen suka nemi a yi musu abu gwamnati ce ba za ta yi ba to su waɗannan mutane na mutanen garin biyu sun nemi a tsayar musu da wani ɗan takara wanda su suke so to amma gwamnati sai ta ki ba ta buƙatan wanda su suke so din sai dai wanda take so shine ta kabuka ba musu dalilin yin wannan gore kenan kuma akasarin mutane yanda muka yi nazanta da su sun yi bayanin cewar ƙarfin gwamnati tana da ƙarfi a irin wannan al'amari domin ita take sawa ko kuma ta cire alhali al'umma mutane ba su san waɗanda take sawa din ana sawa to ana samun akasi to su ma mutanen biyu din sun samu akasi da abinda suke so da kuma abinda gwamnati take so shi yasa suka yi wannan bore su sun ƙaryata cewa an yi wannan bore din abinda yasa suka zo wannan wuri suna so su nuna ma gwamnati cewa gwamna sun ji dadin zuwan gwamna din su nuna musu godiya akan irin zuwan shi to amma kuma ala ayi halin abin ya riga ya faru sai dai su sun nuna basu sani ba basu san ma an yi ba amma gaskiyan zance abin ya faru.
Yanzu dai a iya cewa an shata daga tsakanin jam'iyyar PDP da gwamnan jihar Rivers Nelson Muke bayan da shi da dukkan 'yan bangaren sa suka ce sun fice daga tawagar yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Atiku Abubakar da aka sa su a ciki tunda dai ba a cika musu sharuɗan da suka gindaya na sulhuntawa da su ba. Jam'iyyar ta PDP tare da dan takarar ta Atiku Abubakar duk sun fito karara suka bayyana cewa bukatun na Muke da 'yan bangaren sa da suka hada har da sauya shugaban jam'iyyar Iyoci Ayu ba za su samu ba a yanayin da ake ciki a halin yanzu. Wani mai fashin baki kan lamuran siyasa da tsare-tsare a Najeriya, Baba Yusuf, ya yi nazarin hasashen yadda zaɓe zai kasance wa jam'iyyar ta PDP ba tare da Muke da 'yan bangarensa ba.
Na farko abu mafi muhimmanci a siyasa shi ne da za a kawo kuri'u jama'a. Ba jam'iyya ba ya barin wannan kwamiti ko tsun ba ta haɗin kai. Zai taɓa zaben Rivers Jihar. Idan muka ɗan koma baya kaɗan zaben shekarar 2015 PDP jam'iyyar PDP an samu ƙuri'u sama da miliyan 1,400 a jihar Rivers wanda a lokacin APC sun samu ƙuri'u kusan 65 ko 69 ƙwarewa a shekara 2015 zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari. To amma ba sani a wannan lokaci PDP sun ci wannan ƙuri'u ne a bisa dalilai biyu. Na farko shugaban kasa mutumin PDP ce take mulki a sama. PDP ce kuma take mulki a jiha duk da shi Aminci ya fita daga PDP da a lokacin ya tafi ya shiga ƙungiyar APC. Sannan kuma jama'ar Rivers dama shekaru 15 kafin wannan lokaci a PDP. Jaha ce a al'adance jaha ce ta PDP kuma suna son shugaban kasa Jonathan a wannan lokaci saboda ka wannan gurgu ba ne yake bane shekara ta 2019 aka sake lalaka ta a lokacin wike shi yake kan mulki ina kan ganiyarsa yayi dubi na farko ina so in samu a bani dama ya dubi PDP sun samu kurugu kusan 1473 da yan kai APC sun samu kurugu kusan 1600 da 50 da yan kai
na kai rabin
na PDP amma abinda za a duba a nan shine abinda PDP suka samu 2015 da kuma abinda suka samu 2019 hasali ya nuna cewa shi wike ko kuma PDP a ƙarƙashinsa a jihar ta kaifin siyasar PDP da karɓuwar tarin tunda kurugu 1470 da wani abu ba su kai ma rabin kurugu miliyan 1200 kuma shi yake kan ganinsa a lokacin to saboda haka idan muka zo muka yi wannan waiwaye a dan tafiya da malam Bahaushe muka zo muka ce to za mu yi hasashen me zai faru 2024 me wike zai kawo menene abubuwan nasa me zai aje mana ka bisa dukkan alamu zai wahala wike ya kawo kurgu da ya kawo a baya dalili shi ne na farko akwai wani mutum ya fito Peter Obi ya shigo siyasar Najeriya kuma ya dan kawo wato taiko ga tafiyar siyasa musamman ta manyan siyasun guda biyu PDP da APC ana ganin akwai mutane suna musamman mutanen kudu suna ganin su kamar wani na karan gwajin tafi ne wala Allah zai zamanto shi ne zai kai jama'a ga gaci to saboda haka ga bisa dukkan alamu magoya bayan Peter Obi a jihar Rivers za su kwakuli kurugu daga jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP sannan akwai sababbin waɗanda suka shigo harkar siyasa bana saboda wannan zaɓe da za a yi a nan ma zai ɗan wahala amma ba na ganin kurugun da zai shi Peter Obi zai karɓa zai canza salon zaɓe a Rivers sai kuma wani zakaran gwajin tafi jam'iyyar APC da suke kan mulki sun tsaye da takara jagaban Bola Ahmed Tinubu wanda fitowarsa za ta dan kara canza lissafin siyasa to saboda haka wannan zai kawo wani sabon wato takaddama da PDP a jihar Rivers amma ba na jin APC za ta karɓi jihar Rivers amma ma'ana ita ce idan har wike yana wannan wa'annan abubuwa ne din yana ganin idan babu shi ba za a tafi ba abin da nake magana a nan shine ba ma jin idan har ya ce ba zai ba wannan jam'iyya ta PDP za ta gana
a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da Halima Abdulra'uf Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
a takaice Rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na ƙuri'ar da aka kada a zaben raba gardama wanda kasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na kasar Ukraine sun zabi zama ƙarƙashin Rasha kamfanin dillancin labaran kasar RIA na Rasha ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi biyar na ƙuri'un daga cikin kwanaki biyar na kada ƙuri'a a birnin Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson fiye da kashi 97 na masu kada ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da hadewa
to madalla a gaishe ki masu rarruba ki dai abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴa mace Domin sake jin wannan shirin jama'a sauran shirye-shiryen mu na baya sai a zirshaf mu na yanar gizo ta adireshin boahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta yana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni dama injiniyan mu na yau Mustakar Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.